to bring together all these players from all around the world. We have more than 500 delegates in all the continents.
Saka tsare janar na hukumar yan sanda ta duniya kenan, wato Interpol, Mr. Jürgen Stock, ke mani karin bayani jin kadan bayan bude babban taron kasa da kasa kan yaki da fitoncin mutane da aka fara yau a nan Abuja. Inda yake cewar taron ya tattaro baki dayan masu ruwa da tsaki daga sasannin duniya daban-daban. Akwai kimanin wakilai 500 da za su tattauna tsakanin yau da gobe kan matsalar fatar mutane, ragargaza masu tafka miyagun laifuka, cin hanci da rashawa, da kuma abu mafi muhimmanci wato ceto waɗanda bala'in safar mutane ya rutsa da su. Za mu tsara yadda za a tunkari waɗannan miyagun masu aikata laifuka. Na nemi jin ta bakin Director General na hukumar yaki da fitocin mutane ta Najeriya, wato NAPTIN.
Friends, NAPTIP has been partnering with the Interpol.
Tace hukumar mu ta NAPTIN na haɗa kai da kuma aiki tare da hukumar yan sanda ta duniya, wato Interpol, tun shekara da shekaru baya. Kuma babban abin farin ciki a nan shine Najeriya ta hannun wannan hukuma ta mu ta NAPTIN ta samu nasarar karɓar wannan bakuncin taro. Wannan kuma shine karo na farko da hukumar yan sanda ta duniya ke wani babban taron kasar kasa Afrika, kuma ma a nan Najeriya. A saboda haka muna fatan ci gaba da samun nasarar aiki tare cikin haɗin kai da fahimtar juna.
Better collaboration, better synergy in the fight against human trafficking and smuggling of persons.
To ko menene muhimmancin wannan taro a halin yanzu? Farfesa Muhammad Tukur Baba, dan iya mutum biyu, wani ƙwararre ne a Najeriya.
Don su waɗannan matsaloli guguwa ne da suka addabe mu a nan Afirka da kuma ma tumba nan Najeriya ba. Na sata mutane da sauransu kasan dai yadda ya yi yawa, da kuma safarar mutane da dai wasu abubuwa da mutane suke don su gudu da kasashen su je wani kasashe da suke jin za su samu akwai aiki, akwai tsari, akwai kwanciyar lafiya. Mu ne addini ya fi dama, don haka in za ka nemi magance wannan matsaloli sai ka koma inda suka fito.
A halin yanzu dai ana nan ana ci gaba da tafka muhawara a nan Abuja. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.